Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tsaftar hannu. Bincike ya nuna cewa tsaftar hannu yana da matukar mahimmanci a rayuwar al'umma, kuma yana da rawar da yake takawa wajen kare kamuwa da kuma yada cututtuka a tsakanin al'umma. Wannan yasa hukumar lafiya ta duniya ta ware rana ta musamman, wato 15 ga watan Oktoba na kowace shekara, a matsayin ranar wayar da kan jama'a game da kula da tsaftar hannu, ko kuma ranar wanke hannu ta duniya, wanda ya samo asali tun a shekarar 2008. Kwararriyar likita Dr. Zainab Dambazau, wanda ake yi wa lakabi da The One Health Messenger, ta fara da yi mana bayanin yadda ake wanke hannu, muhimmancinsa, da kuma irin rawar da yake takawa wajen kare yaduwar cututtuka.
Wanke hannu yana da muhimmanci, kuma ya kamata a bi waɗannan matakan zanzu a wanke hannu. A fara shafa hannu da ruwa mai tsafta, sannan a saka sabulu. Ka haɗa hannayenka na tsawon aƙalla daƙiƙa 20. Ka tabbatar ka wanke dukkan sassan hannunka, ciki har da bayansa. Sannan ka samu ruwa mai tsafta, ki ɗaure hannayenki ko kuma a ƙarƙashin famfo, sannan a busar da shi da tawul ko kuma a bar su bushe a iska. Wanke hannu yana da muhimmanci wajen hana yaduwar cututtuka kamar mura, zawayi, cutar fata da kuma sauransu. Hakanan, wanke hannu yana taimakawa wajen kare lafiyar jiki daga kamuwa daga ƙwayoyin cuta, wanda ke rage haɗarin kamuwa da cututtuka. Wanke hannu yana taka rawa sosai a wajen lafiyar mutum. Yana hana yaduwar cuta, yana kare lafiyar yara, yana inganta tsaftar jiki, kuma yana hana yaduwar cututtuka daga dabbobi zuwa mutane, ko daga mutane zuwa dabbobi da kuma muhalli.
Shima a nasa bangaren, kwararren likitan al'umma, wato Public Health Dr. Hassan Shu'aibu Musa, ya ƙara jaddada muhimmancin wanke hannu ne.
Na farko dai, kashi 48 na wasu cututtuka, musamman irin su mura da shauransu, wankin hannu bincike ya nuna yana bada kariya ga samun wannan infection na waɗannan abubuwa har zuwa tsawon kashi 48 cikin 100. Sannan kuma bincike ya nuna cewa wankin hannu yana bada kariya wurin kiyaye afkuwar cututtuka. Wasu masana suna cewa kashi 50 cikin 100, amma wannan din ba a samu tabbacin da haka ba, amma zai iya yiwuwa ma ya fi haka. Saboda haka akwai germ control da kuma bada kariya ga ƙwayoyin cututtuka wanda za a iya cin ɗaukar su, wato feko orally, da kuma yadda ake mu'amalantar juna. Na uku, muhimmancin wankin hannu, akwai shi ga shi wato wanzuwan lafiyar al'umma, saboda yana bada kariya ba wai wa shi wanda ya wanke hannunsa ba, har ma sauran jama'a al'umma, saboda muna da al'adar sallama, miƙa hannu da juna, taɓa juna, da kuma mu'amalantar juna ta ƙut da ƙut, wanda idan ka wanke hannunka, duk wanda zaka mu'amalance shi zai yi ka bashi kariyar wurin wannan abu. Sai kuma daga baya za a iya cewa wankin hannu al'ada ce da take nuna koyi ga abubuwan da addinai suka karantar wurin bada kariya ga cututtuka, sannan is cost effective, wato abu ne mafi sauki wanda yake kawo kariya daga cututtuka akan da a bari cuta ta wanzu ta gudana a jikin ɗan adam kafin a je asibiti a nemi magani.
To likita, shin menene tasirin wanke hannu a rayuwar ɗan adam, musamman ma ta ɓangaren lafiya?
Akwai wato concept na community health. Wato ita kanta al'umma ba za ta wanzu ta samu zaman lafiya ba, musamman a yanayi na wanzuwar ciwo, musamman vulnerable mutane kamar yara, an je makaranta an dawo hannu da datti, ba za a samu zaman lafiya da kariya da zai sa yaro lafiyarsa ta tabbata ba in ba tare da an koya musu wankin hannu ba. Sai kuma concept na wato antibiotic resistance, wato shi kansa rashin wanke hannu yana minimizing din amfani da wato ƙwayoyin magunguna, wato wanda aka fi sani da antibiotic, wanda suke bada kariya ko kuma warkar da mutanen da suke ɗauki ciwo wato na bacteria. Yawan wanke hannu zai sa yawan shan magani ya ragu, kuma invariably yana kawowa sassauci wurin jiki ya saba da shan kwayoyi, sannan zai sa duk sanda aka samu bukatar shan magani din ya zama maganin yayi amfani. To kaga wato yana taimakawa wurin rage wato shi resistance na antibiotic a al'ummance.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu da ma gwamnatoci game da wanke hannu?
Na farko dai yana da kyau mu wanzar da muhimmancin wannan rana, wato public awareness campaign, ilmantar da al'umma muhimmancin wanke hannu, sannan kuma ya zama abu ne wanda za a ci gaba da yi, saboda wanda bai ji ba ya ji, sannan wanda ya ji kuma ananata masa saboda muhimmancin wannan abu. Sai kuma na biyu shine yana da kyau wato mu yi advocacy ko wato sanarwa da kuma jawo hankulan masu hannu da shuni da kuma masu ilimi da kuma masu mulki da kuma masu dokoki a gurin yadda za a yi a kawo infrastructure development, wato a kawo duk wani abu da ya kamata a ce an yi shi a guri da jama'a suke taruwa, kamar public buildings kenan, yadda za a tabbatar da in mutum yana da buƙatar wanke hannu zai wanke hannu, kamar a makarantu, asibitoci, tashoshi da sauransu. Duk wanda ya buƙaci wanke hannu ya zama zai iya samu ya wanke. In an samu wannan ne, to ana kyautatan jama'a insha Allah za su taimaka su ma su yi a nasu bangaren. Sai kuma shawara na mai biyo baya, kamar integrated hand hygiene into healthcare policy, wato duk wata ƙasa ko kuma jihohi akwai abin da ake kira policy, wato tsare-tsare. Yana da kyau a gwamnatance ya zama an yi amfani da wato tsarin da zai iya kawo amfana da wankin hannu, wato ai integrating din shi wankin hannu ya zama yana cikin policy. Akwai kasashen da muka sani a gurin kwatanta yin haka sun sa makarantu akwai lokaci na musamman da yara za su fito su wanke hannayensu, a koya musu, ba kuma a ce su wanke da kansu ba, malami ne musamman zai tsaya ya koyar da yaro yadda zai wanke hannunsa, ya wanke a gabansa, ai masa yau, ai masa gobe, ai jibi yaro har abin ya bi jikinsa ya taso, a haka ya kare kansa ya kare al'ummarsa. And a wannan kaga an yi integrating issue into health policy. Sannan na bada shawara akwai wani layer da kasashe ko jihohi za su iya yi, wato community engagement, inda za a iya a samu haɗaka na wato ma'aikatu, makarantu da masu ilimi da ma'aikatan lafiya su tabbatar da an ilmantar da al'umma, an kuma nusar da su gurin yadda za a yi su zama a al'adance ma wankin hannu ya zama yana cikin abin da kowa yake yi, wato sustainable abin nan community engagement da zai promoting hand wash culture. Sai kuma ƙarshe monitoring and evaluation, za mu iya ba da shawara ya zama bayan an yi wayannan matakai, masana da kuma wanda suke da alhakin abu ya zama sun yi developing tools da zai iya amfani da gwaje-gwaje ko kuma bincike da zai tabbatar da ya aka yi da aka fara wankin hannu al'ummar da ta fara, ya aka yi aka samu raguwar ƙwayoyin ciwo, saboda ya zama wani abu ne da za a iya nuna wa al'umma cewa abu ne mai kyau. Evidently an karantar da jama'a su yi, kuma sun yi, sannan sai a yi kokari a yi bincike a ga cewa da suka yi what percent na yanayin afkuwar ciwo ya ragu musu, wato za a yi monitoring evaluating, sannan kuma a samu evidence based research, wato a yi bincike wanda zai tabbatar da haka din. Ina ga idan za a samu haka da kuma ƙa'idodin dokoki, misali da zai wanzar da haka din, majalisu na ƙasa da jihohi zai taimaka sosai gaya wurin jawo hankalin jama'a a ga an yi abin da ya dace. Sannan ma'aikatan lafiya muna ba da shawara su ma in za su iya ɗaukar irin waɗannan matakai da zai zama an wanzar da al'adar wanke hannu a cikin al'umma, musamman a makarantu asibitoci da kuma wuraren da al'umma suke cuɗanya da junansu.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin, da fatan za a yi amfani da shawarin da muka ji a cikin shirin, musamman ma game da wanke hannu, domin an ce rigakafi yafi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa mu kasance lafiya.